Yayinda ake ci gaba da tafka muhawara kan sake fasalin tsarin Najeriya, a baba nan gwamnatin jihar Katsina Aminu Bello Masari ya bayyana yadda shi yake kallon al'amari.
Dalle akwai bukata wato devolution, wanda a Hausance akan ce ko dawo da wasu ayyuka ga jihohi da kananan hukumomi. Yanzu misali, ba abin da ya hada gwamnatin tarayya da primary education, ba abin da ya hada da secondary school education, ba abin da ya hada gwamnatin tarayya ta gina borehole, ba abin da ya hada gwamnatin tarayya ta primary healthcare. Akwai abubuwa ka dinga fadi ga su nan. Yanzu ba abin da ya hada gwamnatin tarayya ta ce sai da za gwamnatin jihar Kaduna da bashi ko ta sa councilor din jihar Kaduna. Councilor din da ya hito daga kauye na ya sha bamban da councilor din da ya hito daga Lagos, ya ma sha bamban da wanda ya hito Kano municipal, domin daren abubuwan ya zama wajibi. So that wato abinda ba hushin ce cewa baki gashin wance ba kin kitsan wance, bai yiwa ka dauko kawun albashin councilor na Ikeja local government ka ce da councilor a karamin hukumar Bauri ka ce wai albashin su da shi ne babu. So in ka kalli devolution a matsayina na Aminu Bello Masari, na goyen bayan bukatar devolution a some areas, amma devolution ba kuma a yi shi yadda zai weakening the federal government ba, yadda ya kasance ba ta da overall authority.
Wajen kwanaki da suka wuce, tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya nuna rashin amincewarsa ga masu kiraye-kirayen a sake fasalin Najeriya.
What are we talking about? We have a country that God has endowed. Now the man.
Menene muke magana akai ne? Muna da kasar da Allah madaukakin sarki ya albarkace ta. Yanzu abin da kawai muke bukata shine yadda za a sarrafa irin waɗannan albarkatu, mu kuma duba yadda zamu tunkari musulmin mu gadan-gadan, amma ba wani shiriritar sake duba fasalin tsarin Najeriya ba. Wani barbare na sake fasalin tsarin Najeriya fa. Wasu na hararo tsarin da Najeriya ke kai ne kafin samun yancin kai. Wasu ko na nufin tsarin da Najeriya ke kai ne jim kadan bayan samun yancin kai. Wannan shi suke nufi da sake fasalin tsarin Najeriya.
Tsohon shugaban Najeriya kenan Olusegun Obasanjo, sahabu Imam Aliyu, sashin Hausa na Murya Amurka daga Katsina a Najeriya.